快。
My baby's love is called Claire, serpentine seductress, I can't compare. My baby's love is merciless to me. Well, I'm like a hussy and laughing drunkenly. But out of the rooftops where the stars pickle the sky, London is sleeping and the Mississippi moon shines. I hear them making love, I hear them making love. Claire's born in New Orleans. She grew up in the bars of Bourbon Street, back in the days of Marie LaRue. She learned the ways of that awful out of the rooftops where the stars pickle the sky. London is sleeping and the Mississippi moon shines. I hear them making love, I hear them making love. Ba ba da 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 da